Them who say I saw the worker.
Baba ta lokaci rabin awa muyi magana da fari in me ki sallama ki kula ni ma na me ki ne koko banye ba da na ankara sai na ga ita ma bana mata
kani ki nayi bana kuma san so ki kai ni gida dan yi ce in kalle yan uwa to so dan ni in ban so musamman saya kudin ki zana Kwako mene na sasafia Rapa koro musamfalala Awayo niso ya yangwa madara Nega wasa sina jinafada Suchi ya kumatakoka Chikika mara ansa sereka Kani njini kumana saba Aka njinecha aranjampa Yulo kashina napata
Nibanzoda abochiba Bare ki ce mani nai kariya ina fada me ki sunana kar ki yarda ki ce a a ban yi kama da kazami ba naga kina kuma kallo na dan Allah kar da ki ja baya kar ki kore batun Musa fada me in ba ki sona insan ya zan da raina insan inda zan kama da dai so ne ki bani kauna naji wasu sun ce muna kama ke ma kin ji yarinya fada kin san ita soyayya kauna ki sawa abi ya zuciya karki karne dan Allah kula
wayo kane ki nayi bana kuma san so ki kai ni gida dan yi ce in kalle yan uwa to su dan ni in ban su musamman saya kudin ki zalabiya ko ko mene ne sasafiya raba koro Sasa ka, na ninjini kumana saba.